This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a ko'ina a koda yaushe ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da ranar Litinin 18 ga watan Janairun shekara ta 2015. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Wani mai magana da yawun babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya musanta zargin da ake na cewa jam'iyyar ta nuna halin butulci ga kakakinta Olisa Metu da ake tuhuma da laifin cin hanci da rashawa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Frodebu a ƙasar Burundi ya ce shugaba Pierre Nkurunziza ya kwanda sanin cewa sasanta rikici ana yi ne a tsakanin abokanan gaba ba tsakanin aminai ba. Yau Litinin Amurka a duk faɗin ƙasar na hutu domin nuna wato tunawa da ranar da aka haifi shugaban fafutukar samar da cikakken ƴanci wanda aka shi wato Martin Luther King Jr.
Kanun labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ma'aikatar gona a jihar Plateau ta tabbatar da ɓullar cutar mura tsuntsaye.
So far, 6 farms have been depopulated with over 10,000 beds.
Muna dauke da cikakken rahoto kan wannan lamari. A can jamhuriyar Niger kuma wasu mazauna garin cancanji dake jihar Difa sun koka kan tsananin rashin ruwan dake damun su.
Ni wannan na biyu ba ban da kwana a gida. Akon matsalar ruwa a famfo nake kwana. Shekaru da safa tun da zaka tafi. Ni ce ban dawo gida ba wallahi sai mutalin karfe 2 na dare.
A jamhuriyar Niger din dai su ma mabiya addinin Kirista sun gudanar da addu'o'in tuna da mummunar zanga-zangar 17 ga watan Janairun shekara ta 2015. Za ku ji rahoton. Haka kuma muna dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wani mai magana da yawun babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya musanta zargin da ake na cewa jam'iyyar ta yi watsi da sakataren watsa labaranta Olisa Metu a tuhumar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke mai na cin hanci da rashawa. Makonni biyu da suka gabata hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa EFCC ta tsare kakakin jam'iyyar Metu inda take tuhumar shi da wasu laifuka guda 7 da ke da nasaba da cin hanci da rashawa. Ana dai zarginsa ne da karɓar naira miliyan 400 daga tsohon mai baiwa shugaba shawara kan harkar tsaro wato Samba Dasuki inda ya kuma ajiye kudaden a asusunsa. Rahotanni sun ce ainihin kudin an ware su ne domin sayan makaman da za a yaki kungiyar Boko Haram. Amma Metu ya yi ikirarin cewa an ba shi kudaden ne domin yin wasu ayyuka na jam'iyyar ta PDP a lokacin tana mulki. Sai dai mataimakin kakakin jam'iyyar ta PDP na ƙasa Abdullahi Jalo ya ce jam'iyyar ba za ta dauki alhakin karɓar kudin ba. Domin an saka ne a wani asusu na daban ba na jam'iyyar ba.
Shugaban jam'iyyar adawa ta Frodebu a ƙasar Burundi da ke gudun hijira ya ce yunkurin da ake yi na samar da maslaha kan rikicin ƙasar na nan bai mutu ba. Saboda a cewarsa mutanen Burundi sun cancanci su samu zaman lafiya. Shirin zaman sasanta rikicin ƙasar da aka shata za a ci gaba da yi ranar 6 ga watan nan na Janairu a Kampala, babban birnin Uganda bai yiwu ba, saboda gwamnatin Pierre Nkurunziza ta ce ba ta amince da ta hau teburin tattaunawa da wasu 'yan adawa da ta zarga da cewa masu juyin mulki ne da kuma marawa ayyukan ta'addanci baya. Sai dai shugaban jam'iyyar ta Frobedu, Jin Manini, ya ce shugaba Nkurunziza ya ambaci cewa ba za a yi watsi da tattaunawar ba. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ta Nkurunziza ta kwanda sanin cewa idan har ba za ta bi hanyar sasanta rikicin ba, to za a tilasta mata hawa teburin tattaunawar. Minani ya kuma ce ya kamata shugaba Nkurunziza ya san cewa sulhu irin wannan ana yin shi ne tsakanin abokan gaba, ba tsakanin aminai ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce sabbin takunkumin da ake shirin kakaba mata da suka kaikaici shirinta na mallakar makamai masu linzami kiral ballistic ya saba wa doka. A yau Litinin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Hussein Jabir Ansari ya ce Iran za ta mai da hankali wajen bunƙasa fanninta na mallakar makamai masu linzami domin ƙarfafa tsaron ƙasarta. Kasar ta Iran ta sha suka daga Amurka da wasu kasashen yammacin duniya bayan ta yi gwajin wasu makamanta na linzami a ƙarshen shekarar da ta gabata. Gwajin da suka ce ya saba wa ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Iran dai ta kare kanta inda ta ce lamari ne da ya shafi tsaron ƙasar ta. Wannan tsokaci dai da Iran din ta yi na zuwa ne kwana guda bayan da Amurka ta amince da dage takunkumin da ta kakaba wa Iran din. Bayan wata matsaya da aka cimma a watan Yulin da ya gabata tsakanin Iran da manyan kasashen duniya kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya.
To a ɗaya ɓangaren kuma, ‘yan takarar neman shugabancin ƙasar Amurka ƙarƙashin jam’iyyar Democrat sun ce sun amince da matsayar da aka cimma da Iran kan shirinta na makamashin nukiliya da kuma sakin wasu ‘yan ƙasar da Iran ɗin ta yi. A cewarsu, wannan mataki ya yi daidai domin zai ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Su kuma yi kira ga sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya da su ƙara zage dantse wajen taka rawar gani a yakin da ake yi da kungiyar ISIS. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce ke gaba a karbuwa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ta ce akwai bukata a ƙara ɗaukan wasu matakai domin daidaita dangantakar ƙasar ta Iran, amma kuma ta ce Amurka na buƙatar ta tursasa Iran ɗin ta gujewa irin mummunar rawar da take takawa a Siriya. Shi kuwa Bernie Sanders, wanda ke ƙoƙarin kamo Clinton a karɓuwa a ‘yan watannin nan, cewa ya matsayar da aka cimma da Iran ba tare da an yaƙi ba abu ne mai kyau, sai dai ya ce kada a yi hanzarin buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Tehran.
A ƙarshe yau Litinin, Amurkawa a duk faɗin ƙasar na hutu domin tunawa da ranar da aka haifi shugaban fafutukar samar da cikakken ‘yanci wanda aka kashe, wato Martin Luther King Jr. A dai shekarar 1955 King ya samu ɗaukaka bayan da ya jagoranci wani boron ƙauracewa shiga motoci na sufurin bas a kudancin birnin Montgomery da ke Alabama. Lamarin da ya tilasta hukumomin birnin kawo ƙarshen tsarin nan da ake keɓe fasinjoji baƙaƙen fata. A kuma shekarun 1960 King ya zama jigon fafutukar neman ‘yanci da shahararren jawabin sannan mai takin I Have a Dream, wanda ya ji hankulan miliyoyin mutane a lokacin da ya gabatar da shi a wani gangami ko kuma maci da aka yi a nan Washington a shekarar 1963. A shekarar 1964 ya karɓi lambar yabon nan ta zaman lafiya ko kuma Nobel Peace Prize. A kuma shekarar ce shugaba wato Lyndon Johnson ya saka hannu a dokan nan da ta tabbatar da samar da cikakken ‘yanci ga mutanen da ake nuna wariya musamman ma baƙaƙen fata. A ranar 4 ga watan Afrilun shekarar 1968 a kashe King a birnin Memphis da ke Tennessee, a lokacin da ya je ya wato ya taimakawa baƙaƙen fata masu kwasar shara a fafutukar da suke yi ta neman a daidaita musu albashinsu da sauran ma’aikata. A shekarar 1983 shugaba Ronald Reagan ya saka hannu a wata doka da ta umarci a riƙa ware duk ranar Litinin ta 3 a watan Janairu a matsayin ranar karrama Martin Luther King, wanda aka haifa a ranar 15 ga watan Janairun shekarar 1960 wato da 29.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. An tabbatar da bulluwar cutar mura tsuntsaye a jihar Plateau, inda yanzu haka aka kashe sama da tsuntsaye 10,000. Ga rahoton da Zainab Babaji ta hado mana.
Ma'aikatar gona a jihar Plateau ta tabbatar da bullar cutar mura tsuntsaye da ya yi sanadin halaka kaji fiye da 10,000 a gonaki 6 da ke jihar. Cutar mura tsuntsaye dai cuta ce da ke shafar tsuntsaye nau'in kaji, talotalo da dai sauransu, kuma tana kisan dabbar cikin hanzari. Jami'a mai kula da lafiyar dabbobi a ma'aikatar noma ta jihar Plateau, Madam Doris Beatrice, ta ce a yanzu haka sun halaka kaji fiye da 10,000 a gonaki 6 a fadin jihar.
So far, 6 farms have been depopulated with over 10,000 birds.
Madam Doris tace akwai wasu gonaki biyu dake da kaji 10,000 da ake zaton sun kamu da cutar. Su ma za a halaka kajin don takaita yaduwar cutar. Jami'ar lafiyar dabbobin tace suna kan wayarwa masu kiwon kaji kai kan muhimmancin kai rahoton bullar cutar a gonakinsu don rage illar da cutar ka iya yi wa ƴan adam.
We have warned farmers and we are pleading on their consciences not to sell sick birds because in so doing they are spreading the disease.
Ta kuma yi kira wa masu kiwon kajin da su rika tsaftace muhallin su don gujewa kajin su kamuwa da cutar. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta kasa reshen jihar Plateau Mr. John Dasar yace masu kiwon kajin a jihar Plateau sun tafka asara.
Asaran yana da yawa. Lokacin da wannan cutar ta zo a February last year mun samu asaran kusan kajin da kai 400 kuma an samu mutanen da sun rasa ayyukan su ta dalilin wannan sun kai wujin fiye da 500 to kin ga asaran yana da yawa to muna ganin kamar abin ta kare sai gashi ta sake bullowa a yanzu da nake magana da ke muna da gonaki dai confirmed guda 10 wanda wannan abin ya same su muna so gwamnati ta providing disinfectants ma farmers
wato magunguna
magungunan da kashe kwayoyin cuta da sauransu.
Shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta kasa reshen jihar Plateau kenan Mr. John Dasar. Na kuma zanta da wata da aka halaka kajin nata da bata yadda in bayyana sunanta ba inda ta shaida mun cewa ta yi asarar fiye da naira 800,000.
At my calculation I lost more than 800,000 naira. The one that actually touched me most was I had workers and you could see them moving around.
Tace hanyar samun kudin shiga ya bace kenan har ma da kudin jari. Kuma ma abin da yafi daga mata hankali shine ma'aikatan da ke aiki a gonan sun rasa inda za su sa kansu. Matar tace a shekaru fiye da 10 da take kiwon kaji ta san irin gudunmawar da kiwon kajin ke yi wa iyalai da dama musamman a jihar Plateau da ke zama cibiyar kiwon kajin. A cewar wata likitan dabbobi a nan jihar Plateau Nembu John, cutar ta mura tsuntsaye tana da illa wa 'yan adam, shi yasa suke kokarin fadakar da mutane su guji mu'amala da dabbar da ta kamu da cutar.
In an dafa naman kajin da kyau ba wai zai kawo dama ba, amma damuwar mu in ana gyaran kaza din, in kana dan miki ko wani abu zaka ya ka samu contact. Kuma dama muna kokari kar ya zama pandemic, kar ya affecting, wato kar ya affecting ya zama na mutane, don ya zama na mutane ba zai yi kyau ba. Shi yasa muna kokari a controlling, ayi kokari a sai hakan na dabbobi ayi controlling nashi.
Rahotanni dai na nuni da cewa yanzu haka an sami bullar cutar mura tsuntsaye a jihohi 26 a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah, wanda ya cuci ba Allah.
To a gaida Zainab Babaji. Daga Najeriya kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda a can garin Cancandi dake jihar Defa a jamhuriyar ta Niger mutanen garin sun koka karin tsananin rashin ruwan da take damun su ga dai ta bakin mutanen.
Da mun kai mu kaman mutum 900 a garin nan ana kawo abinci kaman misali na 300 to muna manage haka nan dan ruwan nan wasu kidi ba suna daira suna samu suna ciyar da iyalan to yanzu ruwan ma sai aka zo kare pompon a cikin wannan satin sai muka samu matsala. Yau mun ga abun mudun muna da matsala bari mu koka ko da gwamnati za ta taimaka mana tun ba abun gwamnati ba mu san mu ce a daga ba amma dai wannan mun faɗa ne akan ko za mu samu a taimaka mana ta bangaren ruwa. Yawwa ruwan sun muna kaɗan ne yanzu maganan kaɗan da nake miki yau. Yanzu haka ni da ido na naje gidan da matar take mun jiya bata yi sallah ba kan rashin ruwa kuma bata iya taimaka ba. Kuma yau ma na koma ni dai magana da muke daga ciyan ta tun jiya ma ban ga ta ido na ba tana jiran lahi yanzu da naje ganin ta da naje na samu jarka 900 ta na kirga tukunna ita.
Ni yau kwana na biyu ma ban na kwana a gida. A kan matsalar ruwa a famfo nake kwana she jiya da safe tun da na tafi ni ke ban dawo gida ba wallahi sai misalin karfe 2 na dare ban yi tuwon rana ba ban yi na dare ba a famfo na kwana yau dai na kai kwana uku ina kwana a famfo. Kasa 200 ko mu wannan matsala mu yan hijira da abinci za mu ji ba mu da abinci ko kuma da sai ruwa za mu.
Wasu mazauna garin Cancandi kenan da ke kokawa game da matsalar karancin ruwan da ta addabe su sun kuma rasa abin yi. Da farko dai mutanen garin na fama da karancin abinci sai kuma ruwan ma yake neman ya gagare su abinda har ya kai wasu shawarar barin garin. Shi kuwa wannan Bafulatani kokawa ya yi dabbobinsa na cikin matsala sosai game da wannan rashin ruwa.
Wallahi sallahi matsalar ruwa kam yanzu ya kai duk inda ya kai wallahi. Bo yanzu ga saniya na kwana uku bai sha ruwa ba akan wannan matsalar ruwa. Gida yanzu an ce saniya sai ya sai ruwa ya sha. Ba mu samu ruwa wanda ka isa mu mana. Saura da uwa mu tusun ta hikimu. Sun bar gari saura duk yanzu mu 'yan kaɗan ne mun karaki. Mun da mun yi kuka sun ce wai suna gyarawa ba su gyarawa. kwana mun kai wuri bamu samu ruwa ba. Yanzu haka ma bamu samu ruwa ba wallahi. Rijiya ne muka diba ruwa sai ya ishe mu.
Matsalar ruwan ta samo asali ne daga karuwar da al'ummar garin na Cancandi dake jihar Difa suka yi yayin zuwan yan gudun hijira, kamar yadda wani ma'aikacin gidan ruwa na wurin ya shaida. Da farko dai adadin jama'ar garin 3,000 ne, inda yanzu haka suka kai 9,000, abinda ya sa bukatar ruwan ta karu. Yanzu haka dai a cewar shi an kawo pompuna, za kuma a yi kokari a gyara don a kauce ma wannan matsalar ruwa. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta a gaishe ki Tamar Abari da wannan rahoto. Har yanzu dai muna cikin jamhuriyar Niger, inda shugabannin mabiya addinin Kirista ke addu'o'in tunawa da mummunar zanga-zangar 17 ga watan Janairun shekara 2015. Su kuma masu otal-otal da wuraren shakatawa sun tsunduma yajin aikin kwana ɗaya a yau Litinin domin nuna ɓacin rai akan rashin samun tallafi daga hukumomin ƙasar a matsayin diyya asarar da zanga-zanga ta haifar. Sulemu Mina Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Ƙungiyar Association Nigerienne de Professionnels du Tourisme et de l'Hôtellerie ita ce ta buƙaci ɗaukacin ma'aikatan gidajen saida barasa da na otel-otel da sauran wuraren shakatawa su jingine aiki a yau 18 ga watan Janairu daga ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 6 na yamma, don nuna hushi akan rashin samun tallafi daga gwamnatin ta Niger, wacce suka ce ta musu alƙawalin miliyan 300 na sefa a matsayin diyyar asarar da ta same su a yayin tarzomar ta bara. Abdulaziz Taya na daga cikin kusoshin ƙungiyar ta ANTPH.
Zanga-zangan nan kaga mu ba mu san hawa ba mu san safka ba, aka kama duk ma'aikatan namu inda ake shakata da inda ake sabke mai baki, an su dai ba mu san kusuwaye ba dai suka cinna wuta. To cikin cin wutan nan kaga muka kai muka samu asarar rai ga wa'ansu ma'aikatan namu. To duk wannan abubuwan da suka tattaru ya yi shekara guda muna bayan gwamnati so da kawa don cikin mutanen namu wanda abin ya faru. Akwai wanda yau kamar dai in ka gansu dai mahaukata dai ne, daidai da allura dai ba su samu ba cikin wutan da shi. Kidan muna tambayar gwamnati ya ɗan taimaka ma wa'annan mutanen, tunda kamar yadda doka ta hudi inda yake kare talaka da rayuwarshi da kwana layeshi, haka ya kamata dukiyoyinmu ma a ce an kula da su. Hukunmu ne muke gwada ga gwamnati kuma jama'a su san ga abin da ake ciki. Kuma alhamdulillahi kiran ga da muka yi ya karbu ga masu gidajen shakata, babu wani aiki da ake ciki.
Na nemi jin ta bakin ministar ayyukan yawon bude ido da shakatawa, sai dai an ce da ni Tayi Bulaguro, yayin da daraktan ayyukan bude ido ya ce ba zai yi magana ba akan wannan batu sai da izininta. A nasu bangare, mabiya addinin Kirista na majami'ar OORN sun yi amfani da wannan lokaci na cikon shekarar zanga-zangar nuna kyama ga jaridar Charlie Hebdo ta Faransa domin yin addu'o'in kwantar da hankali da zaman lafiya. Sannan suka kaddamar da ayyukan ginin sabuwar majami'ar da za ta maye gurbin wacce masu zanga-zanga suka kona a ranar 17 ga watan 1 na 2015. Pasto Sama'ila Labo shine limamin Eglise Bukoki.
Tattaruwar dukkan ƴan uwa maza da mata suke taimakon mu domin mu sake gina wannan ikkilisiya, amma wannan suna yin shi ƙarƙashin kungiyar Samaritan Spirit, kungiya ce wadda take mai zaman kanta a nan cikin Niger. Wannan ginin zai lashe miliyan 250 na sefa, kuma mun gaskanta Ubangiji Allah yana da waɗannan kuɗaɗe.
Ko baya ga asarar dumbin dukiyoyin da ta haddasa, zanga-zangar ranar 17 ga watan Janairun 2015 ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 5. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Rayuwar Afirkawa lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka.
To madalla a gaishe da Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 10:19. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. A yau ma muna cike da farin ciki da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar, tare da fatan kuna lafiya. Idan dai masu sauraro ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa a Najeriya, shugaban hukumar Dr. Suleiman Dikko, ya ci gaba da bayyana mu al'umman Najeriya ire-iren ayyuka da hukumar tasa take yi. Za kuma mu daura daga inda yake bayani akan wasu matsaloli akan makarantun allo da sauran rakinsu.
Mai ilimi ya san martaba ga mutane.
Matsala ta daya ita ce wato ainihin anan arewa sai muka ga cewa abin da ke hana yara ko kuma yaran nan da ba su zuwa makaranta wato almajirai ne suna nan masu bara kan titi da sunan cewa sun taho karatun ilimin addini, sun baro garuruwan su sun zo karatun ilimin addini, to shine suke bara dan su ci da kansu, don haka ba su zuwa ba makarantar boko. To muka ga kamun kashi 70 daga cikin 100 na wannan miliyan 10 din almajiran ne. To sai kuma muka je can wajen kasashen Yarbawa su Oshun Ogun da sauransu, can kuma sai muka ga cewa a'a ai wata al'ada ce ta sa matan su ba sa zuwa makaranta, wato ba ma kamacin kauye shine sukan yi aure da wuri ko kuma suna ganin cewa ba san yarinya su ta lalace, don haka ba su yadda ta kai makaranta ko da ta fara mai ta tsaya. To wannan ma yana da misali shi ma nan arewa. To a can kuma kudu wajen su ainihin yamurai sai muka ga cewa su kuma can mazan nake ba su zuwa, domin dukkan su suna can kasuwa suna neman kudi, don haka mata kawai ke zuwa. To kaga wannan da muka gano haka sai muka ce to ya za mu yi mu taimaka ma jihohi su maganin wannan abin, tunda su jihohin hankalin su bai kai ga nan ba tukun. Kamar yadda na gaya maka, hukumar mu tana la'akari ne kullum, ba ta bacci tunani take ya za ta taimaki jihohi su farfado da ilimin su, tabbatar da ingancin ilimin su. To saboda haka sai aka ga cewa to abinda za a yi a nan arewa sai mu gina makarantu na almajirai, wanda almajiran nan za su shiga su yi karatu, amma makarantar nan ta dauki siga wanda yake bata hana su karatun addinin su ba, za su samu karatun addinin su yadda suke so. Komai dai da ka sani, malaman da ke koya musu su za su shiga su yi wannan koyarwa, ba wani abin nan. Sannan kuma sai a hada musu da na ilimin zamani. To wannan shine dalilin da yasa aka kirkiro wannan abin na almajirai. To kuma mafi yawanci abinda muka yi shine sai mu ce mu jiha to za mu gina makarantun almajirai, saboda ga abin da muka gano, ga abin da muka gano suna ba mu goyon baya. Sai mu ce to su ba mu ri inda suke ganin idan muka sa musu ita lalle wurin akwai matattara almajirai, kuma almajirai za su tattaru wurin za su yi amfani da ita, kar a sa ta inda zai zama ihun ka banza. To kullum haka muke faɗa mu jihohi, kuma jihohi suke ba mu wannan filin su ce nan muke so ku gina mana ita. Idan jiha ta ce nan kuma muke son ku gina mana ita, to abin da muke tunani shine tunda ita jiha tana son a yi wannan ilimin, don haka za ta ba mu wurin da take ganin idan aka gina ba za a aikin banza ba. To sai mu je sai mu gina mata wannan wuri, ta yadda idan muka gama gini sai mu mika mu jiha. To kuma sai mu ce mu jiha, idan kin ga wannan ginin da muka yi da almajirin da suka zo a kamutacin maruwa, lalle ta haka mun dawo da almajirin cikin makaranta, suna karatun addinin suna karatun boko, to kuma ku ƙara yalwata irin wannan makarantun, domin mu abinda muke tallafi ne kawai muke yi muku.
To a takaice, menene bambancin naku makarantun almajiran da na gwamnatin tarayya?
Babu, ai mu ne na gwamnatin tarayya din.
To
gwamnatin tarayya ba tana nata ba, mu ma muna namu. A'a, mu gwamnatin tarayya din ta dora mu nauyin alhakin gina waɗannan makarantun. To amma kamar idan ce maka, idan aka gina ba na gwamnatin tarayya bane ba, wato mu kamar abinda muke son mutane su gane shine, mukan duba mu ga shin menene matsalar ilimi. Idan muka gano matsalar ilimi wanda su jihohi kila ba su lura ba, to sai mu yi wani abu wanda muke ganin kila wannan zai taimaka a yi maganin waccan matsalar. Idan muka ga ya karbu, to sai mu ce ma jihohi to ga misali na mun yi, ga shi ko mun tabbatar da shi, mun tattauna shi yayi, kuma to da Allah ku ci gaba da wannan abu. Dama ai mu tallafi ne kawai.
To in na fahimce ka, kamar yanzu ku kun gina waɗannan makarantu, amma a zahirance akwai bincike da muka gudanar a farkon wannan shekarar wanda ya bayyana da cewar an yi waɗannan makarantu, wanda har na tattauna da ministan ilimi na wannan lokacin Malam Ibrahim Shekarau, wanda ya tabbatar da cewa an yi waɗannan makarantun na almajirai. Amma a zahirance zagayawar da muka yi cikin arewacin Najeriya, akwai inda muka je muka ga wannan makarantun an fara gini ba a ƙarasa ba, akwai inda muka je muka tarar da an yi ginin ba ɗalibai, akwai inda muka je muka tarar da babu ginin, babu ɗaliban, babu komi, amma a takarda an bayyana da cewa an yi wannan. Wannan kuma me zai nuna ma al'ummar Najeriya?
To alhamdulillahi, ka gane, wato na ɗaya, wurin da aka je aka fara gini ba ida ba, akwai matsala biyu da take faruwa. Na farko, wannan wurin da gwamnati ta bamu ba ta biya mutane haƙƙinsu ba, tunda mu dama bisa yarjejeniyar da muka yi da jihohi, su za su ba da land, wato wuri, mu kuma a yi musu gini. Ka gane, mafi yawanci mai yiwa kila a wannan wurin gwamnati ba ta biya wannan kuɗin ba, saboda haka su mutanen wuri suka zo suka tada kaya baya suka tsaye da gini. To don haka sai mu rubuta mu jaha gashi an tsaye da wannan gini gashi abin da mutane suka ce. To saboda haka ba mu iya ci gaba sai an gyara wannan matsala din. To don haka mukan dan dakatar da ginin zuwa wannan lokaci. Amma idan ba haka ba to zaka tabbatar da cewa wannan ginin in har ma ya tsaya to ya tsaya ne akan wani dalili da muka ga cewa shi dan kwangilar bai mana aikin kirki. Don haka muka dakatar da shi. Za mu nemi wani wanda zai mana aiki ingantacce. Sune dai dalilai guda.
Turkashi. To al'umma kun ji, idan kun ga waɗannan abubuwa na bunƙasa ilimi da dakta ya ce suna yi, to Allah san barka. Idan kuma ba ku ga alamun waɗannan abubuwa a ƙasa ba, to yara tai a kanku ku jajirce ku tabbatar da cewar an yi muku waɗannan ayyukan. Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga Dr. Suleiman Dukku, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta Najeriya. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
To madalla, yanzu kun ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Mustapha Lawal Bakire Daura da Alin Kano Daura, wanda suka ce, "Salamu alaikum VOA Hausa. Muna miƙa jinjinan mu gare ku bisa yadda kuke ba mu damar faɗar albarkacin bakinmu game da abubuwan da suke damunmu. Fatan mu anan, Allah ya ƙara hazaka da juriya." Sai kuma sakon malam mai zanen hula gulalo, wanda ke sashen Hausa, "Ku ga yawa irin mutanen nan masu amfani da loudspeaker a kasuwanninmu. Ƙarar wannan loudspeaker suna cutar da jama'ar kasuwa. Don haka, ko dai su rage ƙarar wannan loudspeaker, ko kuma mu bar su da Allah ya fita mana da hakkinmu." Sai kuma sakon Sufiyanu Gumal Zangon Daura, wanda ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Tafiyar da shugaba Buhari yayi zuwa daular Larabawa don halartar taron da zai gudana har na tsawon kwanaki uku. Allah ya bashi sa'ar tafiya. Allah ya sa ya kammala taro lafiya. Kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya maido da shi gida Najeriya lafiya." Ita kuma Hadiza matar mai kamiya oje kwata zugumba cewa ta, "Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta daina dogaro akan man fetur, ganin yadda mai yake ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya baki daya." Shi kuma Huza Sahabu dan da kan bacewa, "Assalamu alaikum murya Amurka. Don Allah ku miƙa min sako na zuwa ga shugaba Muhammadu Buhari. Don Allah sassautawa ƴan kasuwa haraji ko kaya za su yi sauki ganin yadda farashin kaya ke tashin gauran zabi." Da ƙarshe sai sakon Shamsu Habibu Azare, wanda ya ce, "Hakika ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggauta lalubo sababbin hanyoyin samun kuɗin shiga, duba ga yadda farashin mai ke ƙara faduwa a kasuwar duniya, ga kuma kalubalen da Najeriya ke fuskanta."
To kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Wani mai magana da yawun babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya musanta zargin da ake na cewa jam'iyyar ta yi watsi da sakataren watsa labaran ta Olisa Metu a tuhumar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi mai na cin hanci da rashawa. Makonni biyu da suka gabata, hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa EFCC kenan ta tsare wato kakakin jam'iyyar Metu, inda take tuhumar shi da wasu laifuka guda bakwai da ke da nasaba da cin hanci da rashawa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Frodebu a ƙasar Burundi da ke gudun hijira ya ce yunƙurin da ake na samar da maslaha kan rikicin ƙasar na nan bai mutu ba, saboda a cewarsa mutanen Burundi sun cancanci su samu zaman lafiya. Shirin zaman sasanta rikicin ƙasar da aka shata za a ci gaba da yi a ranar 6 ga watan nan na Janairu a Kampala, babban birnin Uganda, bai yiwu ba, saboda gwamnatin Pierre Nkurunziza ta ce ba ta amince ta hau teburin tattaunawa da wasu 'yan adawan ba.
Masu sauraronmu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu huta lafiya, amma yanzu Halima da Jamila na nan tafe da shirin yau da gobe.